Amsa na Maryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Da fatan an waye gari lafiya. Maryam Dauda ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na yau Juma'a, 6 ga watan Agusta a shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanin labarai.
To Maryam, kasar Pakistan ta bi sahun Amurka wajen yin gargadi cewa da gwamnatin Afghanistan da kungiyar Taliban duk babu ɗiyar su da za ta iya samun biyan bukata da ƙarfin bindiga. Yan trader a bangaren yankin Kashmir da ke ƙarƙashin ikon India sun zargi yan sanda da tilasta musu buɗe shaguna don a nuna kamar kuma ya daidaita. Sannan gwamnatin Burtaniya na ƙoƙarin kashe gwiwar masu neman mafaka da ke shigowa ta mashigar English Channel ta wajen mai da hakan babban laifi.
To madalla. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa gwamnatin tarayyar Najeriya tare da haɗin gwiwar wasu hukumomin kasashen waje don kaddamar da wani dandali na nema wa yara adalci ta fuskar shari'a.
Wannan zaure da aka kafa shi gaskiya abu ne wanda yana da muhimmanci kuma zai taimakawa wajen tafiyar da shari'o'in da suka shafi yara da yi musu adalci. Akwai categories of yara daban-daban. Akwai yaran da suke so sun aikata laifi, akwai yaran da suke so kuma laifin aka aikata a kansu.
Mai shari'a Maryam Saba kenan daga jihar Kano. Bayan haka za ku ji cewa mataimakiyar sakataren harkokin wajen Amurka a fannin siyasa Ambassador Victoria Nuland ta gana da shugaban Nijar Muhammad Bazoum a fadarsa a yammacin jiya Alhamis, inda suka tattauna akan batutuwa da yawa. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Juma'a, yau ma muna nan tafa da shirin manuniya da kuma nasihar Juma'a. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya kashi na farko.
To assalamu alaikum masu saurare, da fatan an tashi lafiya ga labaran. Kasar Pakistan ta bi sahun Amurka wajen yin gargadi cewa da gwamnatin Afghanistan da kungiyar Taliban duk babu ɗiyar su da za ta iya samun biyan bukata muddin suka ci gaba da ɗaukar matakan soji a maimakon ƙoƙarin cimma jituwa ta wajen tattaunawa. Yaƙi tsakanin sojojin Afghanistan da mayakan Taliban ya ƙazanta a 'yan kwanakin nan, yayin da wa'adin ranar 31 ga watan Agusta na janyewar sojojin Amurka daga Afghanistan ke karatowa. Wanda hakan yasa sojojin na Amurka suka yawaita kai hare-haren jiragen sama don taimaka ma sojojin Afghanistan. Duk da haka, mai baiwa Pakistan shawara kan tsaro, wanda a yanzu haka ke birnin Washington DC don ganawa da jami'an gwamnatin Amurka, jiya Alhamis ya ce a takaice dai nasara ta fuskar soji ba mai yiwuwa bace ga gwamnatin Afghanistan ko ga Taliban. A halin da ake ciki kuma, 'yan kasar Afghanistan da suka yi aiki da wasu shirye-shiryen da Amurka ta gudanar a Afghanistan sun yi marabalale da wani sabon tsari da aka bullo da shi na yin masu ta yin damar sake tsunar da su. To amma wasu masu lura da al'amura na fargabar cewa wannan shirin zai daɗa kawo ƙarancin 'yan Afghanistan matasa masu ilimi a kasar. Ranar Litini, ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta yi shelar bullo da wani tsari na bada damar ƙaura zuwa Amurka a matsayin 'yan gudun hijira ga dubban 'yan Afghanistan da ka fuskanci haɗari saboda wata alaƙarsu da harkokin Amurka a ƙasar ta Afghanistan. Wannan dama ce mai kyau a cewar Sina Rawish, 'yar shekaru 28 wadda ke zama a birnin Kabul, wadda ta shafe shekaru sama da hudu tana aiki da hukumar kula da yara ta Save the Children a kasar ta Afghanistan. Ta ce tana fuskantar abinda ta kira barazana ta kai tsaye da kuma tafakaice saboda aikin da take yi da wata kungiyar kasa da kasa. Yan trader a bangaren yankin Kashmir da ke ƙarƙashin ikon India sun zargi yan sanda da tilasta musu buɗe shaguna a Srinagar saboda a tabakinsu a nuna kamar komai ya daidaita a yayin zagayowar ranar da aka soke matsayin yankin na mai cin gashin kansa. Mazauna yankin wanda ake takaddama a kansa sun kaddamar da rufe-rufen shaguna na bai ɗaya jiya Alhamis da nuna rashin jin daɗinsu da shawarar da gwamnatin India ta yanke ta soke matsayin yankin na musamman a ranar 5 ga watan Agustan shekara ta 2019. Matakin da ya sauya matsayin wurin daga mai cin gashin kansa zuwa haɗaka mai sassa biyu. tun da farko sai da ɗan sandan suka yi kashedi ga ɗan tiredan da kar su yi zanga-zangar a ranar wadda ita ce karo na biyu na zagayowar ranar da aka soke kwarekwaryar ɗewucin ɓangaren yankin Kashmir da ke ƙarƙashin ikon India. Wani ɗan tireda wanda ya ce sunansa Muhammad Ashraf ya gaya muryar Amurka cewa yana zaune gida lokacin da ɗaya daga cikin ‘yan tireda da suke makwabtaka wanda kuma abokinsa ne ya kira shi ya gaya masa cewa ‘yan sanda sun ɓalle shagonsa kuma sun buɗe shi.
Tuba dalla, kafin ku ji ƙarshen labaran duniyar za mu taɓo ɓangaren rahotanninmu. Gwamnatin Najeriya tare da haɗin gwiwar ƙungiyar tarayyar Turai wato EU da asusun tallafawa yara na Majalisar Ɗinkin Duniya na UNICEF sun ƙaddamar da dandalin nemawa yara adalci don inganta ayyukan ba yara damar samun wakilci ta fuskar shari'a idan suka samu kansu cikin halin neman taimako. Daga Abuja, wakiliyar muryar Amurka Halima Abdulra'uf ta aiko mana da wannan rahoton.
Ministan Shari'a kuma Anthony General na tarayyar Najeriya Abubakar Malami wanda ya samu wakilcin Farfesa Muhammad Lawal Ahmadu ya kaddamar da dandalin nemawa yara adalci ne a yayin taron kaddamar da shirin samar da adalci na kungiyar tarayyar Turai UNICEF da haɗin gwiwar ma'aikatar shari'a a madadin gwamnatin tarayya zai tallafa wa yara marasa galihu kamar masu talla, marasa ƙarfi, ƴan cirani da dai sauransu samun wakilci ta fuskar
a al'umma. Yara suna da mahimmanci sosai, don haka duk abinda za a yi a taimakawa rayuwarsu har su girma su kai su ma wanda za su yi magana a ji dole a yi. Don haka shi yasa shi Attorney General of the Federation Abubakar Malami mutum ne mai tausayawa, saboda tausayin da yake da shi ya ga cewa to kullum duk abubuwan da ake ana barin yara a waje, so bari ya dauki matakai da za su taimaka a inganta rayuwar yara ta fannin samun kiyayewa da kuma hukuma ta kula da su ta fannin shari'a. To shi yasa wannan mataki da aka dauka, in Allah ya yarda, za a samu kotu na musamman wanda in matsala ya shafi yara maimakon a kai su cikin manya sai a kebe su a kai su yanda za a yi musu hukunci yanda ya dace da shekarunsu.
Mai shari'a Maryam Sabo daga babbar kotun tarayyar jihar Kano wacce ta wakilci babban jojin jihar. Mai shari'a Sagir Umar na daga cikin mahalartar wannan taron.
Wannan zaure da aka kafa shi gaskiya abu ne wanda yana da mahimmanci kuma zai taimakawa wajen tafiyar da shari'o'in da suka shafi yara da yi musu adalci. A cikin ne magana cewa akwai categories of yara daban-daban. Akwai yaran da suke so sun aikata laifi, akwai yaran da suke so kuma laifin aka aikata a kansu, akwai yaran da suke suna yawo on the street, akwai kuma yaran da suke sun kan kira su ne masu zuwa da shida kamar irin abubuwan da yake faruwa a gidaje. Yaran da suke na yan gudun hijira suna needing care and attention sosai da sosai. Kuma dukkan waɗannan yaran haƙoƙinsu yana overlapping.
Ita ma malama Hadiza Abba da ta yi jawabi a madadin wakilin ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya mai yaƙi da fitocin miyagun ƙwayoyi da manyan laifuka wato UNODC Oliver Stolkit ta ce kaddamar da shirin samun damar wakilci ta fuskar shari'a ga yara na da mahimmanci kuma zai tallafawa ƙoƙarin gwamnatin ƙasar da ma ofishinta wajen sama wa yara waɗanda ke cikin yanayin matsi adalci in wani dalilin ya sa suka fuskanci shari'a.
Today's launch of the new EU UNICEF Access to Justice for Children program and the inauguration of the Justice for Coordination Forum constitutes an important milestone and an opportunity to enhance all our efforts.
Wakilin asusun UNICEF a Nigeria Peter Hawkins ya bada kokarin ministan shari'a da ya karbi bakuncin taron tare da bayyana mahimmancin kaddamar da wannan shirin musamman don nemawa yara da ke ci gaba da fuskantar cin zarafi adalci ta fuskar shari'a.
Let me first start by expressing my appreciation to the Honorable Minister of Justice for hosting the launch of Access to Justice program for children on the move and other vulnerable children. This launch is most importantly for the thousands of children in Nigeria who have experienced or continue to experience violence and abuse or are alleged to have committed an offense.
Daga shedi masu ruwa da tsaki kamar cibiyar gyara hali, ma'aikatar ayyukan mata, ma'aikatar ayyukan cikin gida da dai sauransu sun nemi a bijiro da sabbin hanyoyin hukunta yara masu laifi cikin gaggawa a maimakon tura su kurkuku kamar manyan masu laifi wanda ake gani a yanzu. Lima Abdulra'uf, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To madalla a gaida Halima Abdulra'uf da wannan rahoton. Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniya.
Maryam, gwamnatin Burtaniya na kokarin kashe gwiwar masu neman mafaka da ke ƙetare mashigar English Channel ta wajen mai da shigowa ƙasar taɓa rauniyar hanya wani babban laifi. yayin da dimbin bakin haure ke ci gaba da ƙetare kogin daga ƙasar Faransa zuwa Burtaniya a ƙananan jiragen ruwa. Bakin hauren na zuwa ne daga Afirka da Gabas ta Tsakiya da kuma kudancin Asiya. Akasari suna guje ma tashin hankali ne. Kilomita 30 ne tsakanin gaɓoɓi biyu mafiya kusa da juna a mashigar ta English Channel. Akasari bakin hauren kan ƙetare kogin ne cikin wasu kwale-kwalen da ake hura musu iska su hau kan ruwa a kuma loda musu kaya fiye da adadi a wannan wurin da aka fi hada-hadar jiragen ruwa a duniya. Hukumomin leken asirin Burtaniya da Faransa sun ce wasu kungiyoyin fasakobrin mutane ne kan tsara yadda za a ƙetara waɗanda kan caji kowane bakon haure dalar Amurka 3,000. Duk da ci gaba da farfadowa da tattalin arzikin Amurka da na Turai ke yi daga matsalolin da annobar corona ta haddasa bara, ‘yan kasuwa da masana tattalin arziki na daɗa nuna damuwa da cewa babu wata ƙasar da za ta iya dogara kan farfadowar tattalin arzikinta har sai an daƙile corona a ko'ina. Kungiyoyi masu zaman kansu irin su Hukumar Lafiya ta Duniya sun shafe wata da watanni suna kururuwa kan rashin allurar rigakafi a ƙasashe masu tasowa, ko da yake daɗa damuwa da ake yi kan illar sake ɓarkewar cutar corona ga tattalin arzikin duniya ya sa kamfanonin Amurka na ta roƙon gwamnatin Biden da ta bayar da fifiko ga samar da rigakafin corona ga ƙasashe masu tasowa da suka fi fama da cutar. Na rubuta muku wannan wasiƙa ce ta roƙonku ku gaggauta samar da rarar rigakafi ga Vietnam da sauran ƙasashe masu muhimmanci wajen wanzar da rigakafi a duniya, abinda Steve Lemar, shugaban ƙungiyar kamfanonin kayan sawa a Amurka, American Apparel and Footwear Association a Turanci, ya rubuta kenan a wasiƙar da ya tura mafadar shugaban Amurka ta White House.
Labaran duniyar aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake koma bangaren rahotanninmu. A ci gaba da rangadin da take yi a wasu ƙasashen Afirka, mataimakiyar sakataren harkokin wajen Amurka mai kula da sha'anin siyasa, Ambassador Victoria Nuland, ta kai ziyara a jamhuriyar Niger, ta kuma gana da shugaba Muhammad Bazoum a fadarsa a yammacin jiya Alhamis. Inda suka tattauna akan batutuwa da yawa, ciki har da demokradiyya, tattalin arziki da dangantaka tsakanin ƙasashen. Wakilin muryar Amurka a birnin Yamai, Sulaiman Mani Barma, ya aiko mana da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Ambassador Victoria Nuland, wacce jakadan Amurka Eric Whitaker ya yi wa iso a fadar shugaban ƙasar Niger, sun tattauna a tsawon awa aƙalla guda da shugaba Muhammad Bazoum. Tana mai cewa ta gamsu da wannan ziyara da ta bata damar taɓo muhimman batutuwan da suka shafi daɗaɗɗiyar hulɗar da ke tsakanin Amurka da Niger.
This is the fourth stop on our African visit.
Wannan shine karo na hudu da nake yada zango a rangadin da ya kawo ni nahiyar Afirka, inda na fara da Afirka ta Kudu da Botswana da Tanzania, yanzu kuma ga mu a Niger a bisa umarnin shugaban ƙasa da Mr. Blinken da suka aiko mu domin ƙarfafa hulɗa a tsakanin Amurka da manyan ƙawayenta da suka yi fice a fannin mulkin demokradiyya a duniya. Demokradiyyar Niger na da ƙarfi sosai duk da irin manyan ƙalubalen da ƙasar ke fuskanta. A yau mun zanta sosai akan yanayin tsaron da ake ciki tare da yin bitar ayyukan haɗin gwiwar da muka yi don murƙushe wannan matsala. Mun taɓo fannin tattalin arziki domin kamar yadda aka sani mun kaddamar da wani gagarumin aiki a ƙarƙashin shirin Millennium Challenge Corporation da ke ƙarfafa ayyukan noma da samar da wadatar cimaka a nan Niger. Muna da niyyar yin abubuwa da dama wanda ta wannan hanya kamfanonin Amurka za su zo su zuba jari a nan ta yadda za a sarrafa abubuwan da ake nomawa. Haka kuma muna da niyyar gudanar da ayyukan da za su ba da damar samar da wutar lantarki ta hanyar hasken rana. Mun kuma yi maganar gudanar da shugabanci na gari, demokradiyya da haƙoƙin mata. Shugaban ƙasa a hirarmu da shi ya nuna ƙwarai yana mutunta harkar ilimi, kuma musamman ilimin mata. Sosai muna goyon bayan irin wannan tsari. Da yake bayyana matsayin gwamnatin Niger game da wannan ziyara ta Ambassador Victoria Nuland, Ministan harkokin wajen Nijar Hasumi Masaudu ya yaba da abin da ya kira da daddiyar hulɗar da ke tsakanin kasashen biyu. Ya ce shekara 60 kenan muke da hulɗa mai ƙarfi tsakaninmu da Amurka. A yau ita ce ƙasar da ke kan gaba a jerin waɗanda ke tallafa wa Nijar a fannin yaƙi da cutar corona. A baya-bayan nan sun aiko mana tallafin allurar rigakafi fiye da 300,000. Amurka babbar ƙawa ce da ke dafa mana a fannin tsaro ta hanyar baiwa jami'an tsaron mu horo, suna ba mu kayan aiki, kowane lokaci suna tare da mu don yaƙi da ta'addanci. A yadda suka yaba wa demokradiyyar Niger, babban abin alfahari ne, in ji shi. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sulaiman mana Barma da wannan rahoton. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Bayan haka a koda yaushe za a iya kama mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. To yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Manuniya. Duk da digimar dakar gargardan kwafe hukuncin kotun koli akan kwamitin riko na jam'iyyar APC, barista Solomon Dalon ya ce ya zama wajibi a yi mi'ara koma baya.
Yanzu dole a koma a gayyace majalisar zattazuwa ta Oshomole ita ce kadai doka ta sanda ita.
Sai dai kuma kwamitin riko na jam'iyyar APC ya ce ko da dai wannan hukunci bai shafe shi ba.
Kotu bata ce yanke hukunci akan wani abu wanda ya shafe mu directly ba. So aikin yana tafiya.
Wajen ina dalilin ƴan masaukin tarayyar Najeriya na taron dangin doke kudurin dokar da ke neman ganin an bada damar yin zabe da na'urori da kuma tattara sakamako. Dukko da yake ƴan jam'iyyar adawa ma sun shure takalmin su daga zaman zaura masa sun kara gaba.
Jam'iyyar APC a zauren majalisar dattijai tana da kashi 2-3 ido rufe. Ba ta buƙatar wani dan PDP ko dan PRP, kuma da wannan rinjayen muka yi amfani muka tabbatar da wannan.
Da alamu dai kalaman shehun malamin siyasa kuma tsohon shugaban hukumar zaben tare Najeriya Farfesa Tayo Jega bai wa jam'iyyun APC da PDP dadi ba, saboda tuni jam'iyyun guda biyu suka hau ruwan cikin Farfesa Jegan suna tikar tuna mai baya.
Abun mamaki shine mutum mai matsayi irin Jega ya koma ana kidi yana rawa, wannan abu ya ba mamaki.
Yana tallan jam'iyyun PRP ne, duk maganan da yayi yanzu zamu kalle ta da dan manufan siyasa a ciki.
Sai dai kuma wani mai fashin baki kan harkokin siyasa ya ce Jegan fana da gaskiya.
Kana APC da PDP duk mutane da suke juya kansu suke yaudara talakawan Najeriya, wannan shine sashirin hakika.
Wadannan ba kadan ne cikin batutuwan da zamu baje muku a cikin wannan shiri na manuniya. Mai sauraro assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci kuma sanmu da sa'ar sake saduwa a cikin wani sabon shirin na manuniya. Shiri na 25 cikin jerin gwanayen shirin manuniyan da ke nuna wa duniya irin abubuwan da ke tafiya a siyasa, musamman dai siyasa irin ta kasashe masu tasowa irin su Najeriya. Najeriya da jam'iyyar da ke mulki ke ta fama da ta taburzar bararrakar juna, wanda har ta kai ga kotun koli ta yi hukuncin da ƴan jam'iyyar APC ke ganin a gaskiyar magana dole ne a yi mi'ara koma baya wajen kwashe dukkanin kayan da aka kimshe a tukunyar girkin da mai malabu ne ke jagorancin. Da gaggan jam'iyyar APC irin su barista Solomon Dalon ke ganin idan aka ci gaba da girki da irin wancan kayan miya to koda an ci abincin za a yi amai.
Tsarin mulkin Najeriya na 183 daya cikin bakata ce ba su yi wa mutum wanda yake rike da zaɓaɓɓen matsayi zai sake kuma ya rike wani matsayi wanda kuma na zaɓe. An zaɓi mai malagwamna matsayin shugaban jam'iyyar zaɓaɓɓe ne, to ya je ya mamaye ka ganin aiwa tsarin mulki karatse. Alkalin Ingila mai sunan Lord Denny ya riga ya faɗa da cewa duk wani karatse da aka yi wa tsarin mulki komi da aka yi karkashin wannan abin banza ne.
To me kenan wannan yake nufi?
Abin da yake nufi yanzu shine kwamitin maimala da kuma rushe kwamitin na jami'a daga jihohi zuwa karanan hukumomi da nade kwamitin rikon kwariya da kuma sake sabunta rajista da kuma shiri na gudun da sabon zabe a doka ba abin da aka yi tukuna. Yanzu dole a koma a gayyace kadai majalisar zattazuwa ta Oshomole ita ce kadai doka ta san da ita
sai kuma da yake ita shar'a fuskoki ke gare ta ta da kowane lauya ke mata irin nashi kallo sai daga cikin mambobi a committee riko na mai malabunin da professor ne na duniyar shar'a kuma babban lauya a Nigeria professor Tairi Mamman ya ce ko da dai hukuncin kotun kolin ma bai shafi jam'iyyar APC ba
matsayin mu ne shine babin ya canja mana kuma kotu bata ce yake hukunci akan wani abu wanda ya shafi mu directly ba so aikin mu yana tafiya zai tafi kuma yadda aka tsara shi don muna da zabe a nambara watan biyu nan gaba so ba mu so abinda zai ka mana damuwa a can kuma ana registration har yanzu don sabbi mutan da suka shigo mana jami'a zan fara kuma haka da ya faru mun samu sabbi mutane a wurin da gwamnatin su da mutane da dama so dole mu ba su lokaci shine kawai mu tsaye mu
rumba rumba da lintar rari karamin rari ke kur'un yan kasa duk lokacin da aka tafi dandalin zabe sai aka fara daddako maganar ganin an yi amfani da na'ura wajen yin zabe da kuma tattara alƙaluman zabukan da an kada su zuwa babban binin tare Abuja Albasha Ambata wanda ya lashe zabe wanda wannan kuma shine abin da hukumar zabe da wasu yan kasa ke ganin zai kawo ƙarshen dukkanin wata ciwa-ciwa da chamamar cinye kur'un yan kasa sai kuma wannan yunkuri ya sha dan karen duka a gaban mansun tare Nigeria duk da ke ayyan jam'iyyar adawa ta PDP sun saka takalmin take wannan yunkuri inda suka kara gaba ba ta da sun yi zaman zauren Masar ba wannan kuma shine abin da ya jawo cece ku can da suke ganin ayyan jam'iyyar APC ne suka yi kidan suka yi rosu kadai sai kuma shugaban masu rinjaye na masokilan tare Nigeria Honorable Alhassan Ado Dogwa ya ce danne haƙƙin yan kasa shine yasa jam'iyyar APC ta yi amfani da rinjayen da take da shi wajen rushe wannan yunkuri
mu daga iya fahimtar mu mun yi abin da ya kamata mu yi a matsayin mu na shugabanni domin mun kirawo hukumar da take kula da harkokin sadarwa na kasa NCC muka gamsu cewar daidai da abin da suka faɗa sama da kashi 49.3 na 'yan Najeriya ba su da access ma'ana ba su da dama da a iya yin wannan aiki da su sai muka ga babu dalilin da zai sa mu jefa kasan nan a yanayin da za a hana sama da kashi 40 na 'yan Najeriya su jefa ƙuri'a jam'iyyar APC a zauren majalisar dattijai tana da kashi 2-3 ido rufe ba ta buƙatar wani dan PDP ko dan PRP muna da wannan rinjayen kuma da wannan rinjayen muka yi amfani muka tabbatar da wannan
sai dai kuma ko ma mai jam'iyyar APC za ta ce game da take wuyan wancan kuduri na ganin an yi amfani da na'ura a lokacin zabe wasu yan kasa ba za su fahimce ta ba saboda ganin ba a gayyaci hukumar zaben tare Nigeria ta baje bayani akan wannan yunkuri da take ganin mai yiwuwa ne a kasar ba Mr. Nick Dazan ne mai magana da yan hukumar zaben da yace a talabijin ne ma hukumar zaben ta ji ana kila wakalar gayyatar ta
hakikanin gaskiya ba amana gayyata ba ba lokacin da a tarihin hukumar zabe da aka gayyaci hukumar zabe zuwa majalisar tarayya da bata kasance ba abinda muka ji a talabijin shine majalisa tana bukatan ganin mu sa'an nan daga bisani aka ce ta ma majalisan bata bukatan ganin mu to wannan bai bi ka'ida ba ka'idan shine in ana so a gaice mu sai a rubuta mana a hukumance saboda haka mu matsayin mu shine ba a gaice mu ba amma duk yayin da aka gaice mu za mu kasance
tun bayan bayyanar batun bukin buge guyoyin jam'iyyun APC da PDP a tarayyar Najeriya da shehu malami na siyasa kuma tsohon shugaban hukumar zaben tarayyar Najeriya Farfesa Atair Jegeri jam'iyyun suka farmai suna masu gaya wa duniya cewa akwai saki Malam Salihu Mustapha ɗaya daga cikin masu kwaɗayin ganin ya shugabanci jam'iyyar APC a tarayyar Najeriya kuma ya ce ya kamata a gane jegan fa ɗan talla ne na jam'iyyar PRP shi yasa yake sukuwar sukar APC kowa na gani
tunda shi professor yana harkan ilimin da ya saba yi ne da na san amsa da zan ba shi amma tunda shi ma yanzu ya shiga siyasa abinda zan ce maganan da ya yi yanzu ya zama maganan na adawa domin za mu kirga jam'iyyar da yake ciki yanzu a cikin jam'iyyar ɗaya adawa yanzu tunda ba su abu mutu amma tunda yanzu mun san ya shiga jam'iyyar PRP kuma yana tallan jam'iyyar PRP ne duk maganan da ya yi yanzu za mu kalle ta da dan manufan siyasa a ciki
shi kuwa sakataren jam'iyyar PDP a tare Najeriya Alhaji Umar Ibrahim Tsauri sai da tsanin tsire tsayuwar Attahiru Jeganye yana mai tuna mai cewa ai ko a baya ma ya soki jam'iyyar APC yanzu dai sai idan yana kokarin kare kujerar shi ne
Professor Jega shi ya kawo APC a madatsun iko a Najeriya da same Jega yazo ya kalli APC yace APC ba ta abun kirki ba a cikin Najeriya shekarun ta suna mulki ba raka mai yanzu kowa ya ji lokacin da yake kwande mai
ayyukan da abubuwan da gazawar da APC ta yi a mulkin Najeriya. Amma a lokacin Professor Jega ya gama aikin shi baya da masu biyan shi albashi. Yau an ba Professor Jega aiki. Don haka idan yana so ya dade aikin shi, ya dada dawo masu biyan shi albashi sai yayi abin da suke so. Amma abun mamaki shine mutum mai matsayi irin Jega ya koma ana kiki yana rawa. Wannan abu ya ba mu mamaki.
Sai dai kuma wannan sukuwar sukar Professor Tahir Jega da jami'in guda biyu suka yi kuma ba su hana ɗaya daga cikin masu fashin baki akan al'amuran siyasa a Najeriya. Malam Sabu Imam Gashuwa gaya wa duniya cewa a gaskiyar magana Jegan na da gaskiya ba.
A kidanin gaskiya ne malla da ra'ayi irin na Jega sai dai mun sha bamban ba za a ce kar a zabi APC da PDP ba amma in zaka zaba ka san me ka zaba. Duk sun fita daga tsarin dokokin demokradiya kuma sun fita daga tsarin suka gina kansu APC da PDP babu jami'a ce duk ɗan jari hujja lokacin da ka aka taka ga tafiya ka shiga in ta ci kaga na alama bata maka rai ko kuma kai karfi ka farkin jami'a ma sai ka fita ko ka dan ko wata to haka dai ake kuma duk yaudarar juna ake tsakanin APC da PDP duk mutane da suke juya kansu suke yaudarar talakawan Najeriya wannan shine sashe din hakika sai dai ana samu ɗan ɗaya kuma mutane su a APC ko a PDP wanda sai ɗan madafa mai kyau wato da baki ɗan gar ɗan baki baki
bai ɗayan bakin iya batutuwan da zamu iya baje muku a cikin shirin manuniya na wannan mako kenan a madadin dukkan wanda suka taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman dai abokan aiki a babban birnin tarayya Abuja Shamsiya Ibrahim Hamza da Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyin da kuke ji a cikin wannan shiri sashen Hausa na muryar Amurka ne ke auna awan ara mana lokacin da muke zuwa muku da wannan shiri duk safiyar Juma'a ni Isa Lawal Ikara da na shirya na gabatar nake cewa sai kuma wani mako idan Allah ya sake sadamu a cikin shirin na manuniya
madalla a gaida Isa Lawal Ikara to yanzu kuma ga nasihar Juma'a
Bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah to na farko da ya kamata mu maida hankali akai wajen yi wa kanmu lissafi akan wato al'amuran mu musamman kuma a wannan lokaci da muke karshen shekara ta hijiran musulunci shine mu dubi alaka tsakanin mu da ubangijinmu haƙoƙin da Allah ya dora akan mu hakika Allah madaukakin sarki yana da haƙi akan mu kuma duk wanda bai sauke haƙin da Allah ya dora masa ba to wannan yafi kowa zaluntar kansa baka san kanka ba sai da Allah madaukakin sarki ya sanar da kai kanka da kai ba kowa bane sai Allah ya samar da kai to ubangijin da yake da wannan matsayi akan ka ya kamata a ce haƙinsa yana sama da haƙin kowa akan ka da yawa daga cikin mu mukan manta da haƙin ubangiji a yayin da muke maida hankali akan haƙin kawunan mu da kuma haƙƙin junan mu amma haƙƙin ubangiji sama yake da haƙƙin kowa haƙƙin ubangiji akan bayi shine su bauta masa kar su hada shi da kowa a cikin bauta haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sanashe mu ta hanyar hadisin da ya karantar da Mu'azu dan Jabal yace ko ka san menene haƙƙin Allah akan bayi haƙƙin Allah akan bayi shine an ya abuduhu wala yushriku bihi shay'a su bauta masa kar su hada shi da kowa a cikin bauta ya ƴan uwana mu bauta wa Allah da dukkan karfin mu iyaka iyawan mu fattaqullaha mastata'tum mu kiyaye dokokin Allah mu yi wa Allah abubuwan da Allah yace mu yi mu guje wa abin da Allah yace mu guje wa annabi sallallahu alaihi wasallam yace ubangiji yace wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alayhi ba abin da zamu yi wajen ibada da yafi muhimmanci kamar abubuwa na farilla salloli azumi da zakka da haji da sauran farillai idan muka yi wannan hakika mun kama hanyar samun kukuta akan haƙƙin da ke tsakanin mu da ubangiji wannan duka kuma mu dora shi akan tauhidi da ikhlasi wannan ita ce nasihata a gare mu Allahu
Allahu Allahu Allahu madalla yanzu kuma ga takaitaccen labaran duniya
Maryam kasar Pakistan ta bi sahun Amurka wajen yin gargadi cewa da gwamnatin Afghanistan da kungiyar Taliban duk babu ɗayar su da za ta iya samun biyan bukata da ƙarfin bindiga. Yan trader a bangaren yankin Kashmir da ke ƙarƙashin ikon India sun zargi ƴan sanda da tilasta musu buɗe shaguna don a nuna kamar kuma ya daidaita. Sannan gwamnatin Burtaniya na ƙoƙarin kashe gwiwar masu neman mafaka da ke shigowa ta mashigar English Channel ta wajen mai da hakan babban laifi.
To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Ibrahim Ka'al Masi Garba da ya taya na gabatar da shirin da Tuba Jiro Diodune da ya hada shirin. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.